Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yawa sai su'al na 166. Ma za ka ne falu ahlul madina hina balagahum makharajur rasul sallallahu alaihi wasallam min makkah muhajiran ila al-madina. Yace me mutanen Madina suka aikata inda labari ya kai musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Makka zuwa Madina zai hijira zuwa can. Yace kanu ya kharujuna kulli yawmin fil harra sun kasance suna fitowa a kowane wuni a cikin duwatsun Makka masu zahi da Madina masu zahi yantazurunahu awwalan nahar suna sauraron Annabi sallallahu alaihi wasallam da rana. Fa iza istadda al-harru idan zahi yayi tsani raja'u ila manazil sai su koma zuwa ga masabkan su kenan kullun suna hutuwa tarban shi suna kyautar san yau ya iso gobe ya iso kullun su hutu har rana ta yi su koma yake nuna cewa suna farin cikin zuwan shi na gaba man allazi akhbaram bi qudumihi cikin su wane ne ba su labarin isawar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya iso yace sa'ida rajulun min al-yahudi ala udum min aqamil madina yace wani ba yahude daga cikin yahudawa ya hawo wani babban dutse daga manyan duwatsun Madina liba da sha'anihi saboda biyan wasu bukatun shi yace fa basara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinkaye manzon Allah da sahabban shi fanada bi ala sautihi sai ya kira da babban muryar shi yace ya ma'ashar al-arab ya ku taron larabawa yace haza jaddukum allazi tantazuruna wannan shine kakanku wanda kuke jira yace fatara al-muslimuna ila salah sai mutane suka zabura zuwa ga makamman su fatalaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shigowar shi Madina na gaba fi ayyumin da khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madina a wani wuni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina yace yawmul isnin a ranar litinin min shahr rabiul awwal a watan rabiul awwal qala al hafiz hafiz ibn hajar yace haza huwa al mu'tamad wannan ita ce magana abun dogara akwai sabani kan ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Madina amma wannan ita ce magana abun dogaro tambaya ta 169 yace aina nazara rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwal ma wasala ila Madina yace ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabka farkon shigowar shi Madina yace nazara fi qaba ya sabka cikin qaba fi awwalil Madina cikin farkon Madina ala bani Amr ibn Auf wajen bani Amr ibn Auf daga Anas yake cewa lamma qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madina inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina nazala fi ulul madina sai sabko a can harkon madina fi hayyin wajen wasu kabilu qalu lahum ana ce musu banu amr ibn auf wata kabila ce yace maza tastafidu min nuzulin nabi sallallahu alaihi wasallam ulul madina me zaka samu na fa'ida a cikin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan gurin da ya sabka na harkon madina hafiz yake cewa wa akhadha man min nuzul wa ukhiza min nuzulin nabi sallallahu alaihi wasallam tafa'ulu lahu wa lidinihi bil ulwi abin da yasa ya zama can sama-sama a cikin Madina guri wanda yake sama ne dan saboda kyakkyawan fata cewa Allah daukaka addinin shi da kuma sha'anin shi ya daukaka kam aqama inda bani Amr ibn Auf a ina ne bani Amr ibn Auf da at-tafa'ul da ash-shu'um suna kama da juna in ba mutun ya karanci akida ba da wuya zai bambance su daga nan gurin Annabi alayhi salatu wasalam yayi shi ne min babu tafa'ul ba tasha'um ba tafa'ul ne kyakkyawan fata ya hau guri wanda yake kololuwa guri wanda yake madaukaki da nihin da fatan cewa Allah daukaka addinin mu da sha'anin mu sabanin wani abin da zai kasance ba wanda bai fahimce shi bai fassara shi da canfi shi ko canfi daban kam aqama inda bani Amr ibn Auf kwana nawa yi a wajen bani Amr ibn Auf yace 14 laila kwana 14 daga Anas yake cewa aqama fihim 14 laila ya tsaya a wajen su kwana 14 hadisin Muslim tambaya ta gaba ce ma za fa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazil fatara mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin wannan fatara a wannan lokacin yace assasa masjid quba ya assasa ya gina masallacin quba wa huwa awwal masjidun usisa ba'da nubuwa shine farkon masallacin da aka gina bayan an ba annabi annabta sallallahu alaihi wasallam inda man nazala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wajen wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamna inda kulsum ibn al-hadam a wajen kulsum ibn al-hadam man huwa sahabi allazi jaa ila rasulullah awwal ma wasala ila qaba wane ne sahabi na farko da yazo zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya sabka a qabakin nan shine salman al-farisi limaza jaa ilay da me yazo zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace jaa liyanzura hal huwa an-nabiyul haqq am la yazo dan yayi duba shin shine annabin da gaske ko kuwa maza fa ala salman li tahaqqaqa min nubuwwati muhammad sallallahu alaihi wasallam mi salmane ya aikata dan ya tabbatar da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ja abi tamrin yazo da dabino وقال يجي هذه سرقة تصدقت بها عليكم وانا سرقة نزوم كريتا أما سين سرقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي أنب صلى الله عليه وسلم إنا لا نأكل السرقة موما مجن سرقة لغني تبتر رجيوى النبي اللاني ما سبب أمر سلمان هذا ميسا سلمان يا أيك توانا أنه عنده علم من الكتب السابقة سبب دينا دا علمين لتتوانا سرقبات التوراة دا إنجيلة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نؤوته وصفاته cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sufofin shi annahu ya kabalu hadiya yana amsa kyauta wala ya akulu sadaka bai cin sadaka yanin ka ganin ilimin shi ya bashi damar abinda zai tantance cewa annabin annabin gaske ne ko kuma mai da'awa ne man huwa awwal mauludin lil muslimina ba'da al hijra wane ne farkon wanda aka aihwa ga musulmi bayan an yi hijira daga makka zuwa madina shine abdullahi ibn zubair an aihe shi a quba a wancan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama daga asma'u take cewa Allah ya rada ita annaha hamalat bi abdullahi ibn zubair ta dauke cikin abdullahi ibn zubair kala take cewa fa kharajtu ana mutammin fa ataitul madina tace sai na huto ina mai nihi fa ataitul madina sai na zo madina fa nazaltu bi qaba na zo qaba fa wallatu sai na aihe shi summa ataitu bihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai na zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi jinjirin fa wada'atuhu fi ajrihi sai na ajira shi a cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam summa da abi tamratin sai annabi ya ce a kawo mishi dabino fa ma daga haye tamna dabino summa tafala fifi ya toho a cikin bakin shi fa kana awwal shay'in dakhala fi jawfihi farkon abin da ya shiga cikin cikin shi riqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine miyan annabi sallallahu alaihi wasallam summa hannakahu sannan sai tamna mishi dabino ya sa mishi a baki summa da'a wa baraka alaihi sannan ya mishi addu'a ya sanya mishi albarka wa kana awwal mauludin fil islam shine farkon wanda aka aihwa a musulunci bayan an yi hijira Abdullah ibn Zubair na gaba lamma sarar Nabi sallallahu alaihi wasallam min diyar bani Amr ibn Auf ila al-Madina adraktu al-Jum'a fi at-tariqi fa ayna sallaha yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi daga gidan su bani Amr ibn Auf zuwa Madina sai Juma'a ta same shi a hanya a ina ya sallace ta yace sallaha fi diyar Salim ibn Auf ya sallaci Juma'a a gidan Salim ibn Auf wa kanat awwal Juma'atin fil Islam ita ma ita ce farkon Juma'a da aka yi a musulunci kamar yadda mun gan shi a صحيح البخاري نعم انا يسأل انا كو تنبيهات دليل تمانن كان جو اتاش ماشي